Is your love not special?
The Beats Doctor.
Double O.
Women in the yacht.
Rabbi Rain on a key. Catch it, Rabbi Rain on. Rabbi Rain on a key. Zoki Kamani. Kamani da kyau. Ni da ki za mu je inda. Inda babu ko wanda. Anan zan gwada miki soyayya. Aure ni da ki. Sun su da daji za su sheda. Yeah, I need you now forever. I need you in my life. Kaki damu everything will be alright. Nson ki utane. Zan shiga baby nkone. I'm ready to die for you. If your love not fight, I go fight for you. Rabbi Rain on a key. Catch it, Rabbi Rain on a key.
I'll fight for you, my African king. Black coffee with sugar, no cream. I wanna die for you, my Ghanaian prince. With you in my life, I realize my dream. Baby, promise me when you die for me. You know my love for you comes so naturally. I need you badly. I need you badly. Rabbi Rain on a key. Rabbi Rain on a key. Can I Rabbi Rain? Rabbi Rain. Rabbi Rain on a key. Rabbi Rain on a key. Can I Rabbi Rain? Rabbi Rain.
Rabbi Rain on a key. Rabbi Rain on a key. Catch it, Rabbi Rain on. Rabbi Rain on. Rabbi Rain on a key. Rabbi Rain on a key. Catch it, Rabbi Rain on. Rabbi Rain on.
Na mata wanka na shafa mata mai. Soyayya na ya taba mata rai. Wan sai mata akuya an gasa mata kai. Kowani dare ina kunna mata mosquito kwe. Yariya na tana da kyau. Da so samu ne in same ta yau. Mu yi aure ta aifu mini yau. Mu yi rayuwa mu sufa yau. Ta yi dariya wai me sa komai na nake son shi yau. Mu yi shi yau domin gobe ba namu bane. Tunda dai aure na tsakanin mu ba haramu bane. Awawu na hau.
Rabbi Rain on a key. Rabbi Rain on a key.